بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك حدا ما أن سافيات أسبر شاب يرقوة الرجب جرر من ذا الله صلى الله عليه وسلم نلبو يا دليل حدود ثلاثين دهدو wanda yake daidai da 25 ga watan 5 a shekara ta 2013 a lissafin da ake cewa miladiya, a kuma ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yau mu tashi yau darasinmu na 35 a wannan littafi. A makon da ya gabata dama mun tsaya inda Malam Ibn Taymiyyah ke kawo mana misalai daga maganganun wasu malamai magabata daga cikin malaman sufaye da suke magana da bakinsu cewa lalle wannan harka ta abin da mutum ke samu a zuciyarsa, ko idan yayi da'awar shi waliyi ne ko kuma wani yayi masa da'awar shi waliyi ne, a babban abin da ke ciki shine ya zama yana haɗu da bin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wato duk abin da zai zo masa a zuci ya gitta shi, ya gwada shi da Qur'ani, ya gwada shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba yadda za a yi a ce Allah ya yi kuskure a littafinsa. Don haka duk abin da ya faɗa gaskiya ne, babu kuskure a Qur'ani. Ba yadda za a ce kuma ya bar manzansa sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan kuskure, kaga kenan ashe duk abin da ya bar mutane akai to daidai ne, ba kuskure akai. Ashe kenan tunda duk wanda ba Allah ba ba annabi ba yana kuskure, yana zunubi, to lalle idan yayi wani abu ko wani abu ya zo masa a zuciya ko ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aiki, in ana so a san daidai ne ko ba daidai ba, to da Qur'ani za a auna, shine ma'aunin da baya kuskure. Don haka duk maganar da ta fito daga bakin wani sufi ko wani malami ko wanda yake ganin waliyi ne shi, ko wasu mutane suke ganin shi waliyi ne, to lalle a auna da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ya kawo mana maganar Abu Sulaiman Ad-Darani, ya kawo mana maganar Malam Junaid, ya kawo mana za mu tashi yau akan maganar Abu Uthman An-Nisaburi. Haka ne, to yake cewa wa qala Abu Uthman An-Nisaburi, mana Abu Uthman sunansa Sa'id ibn Abi Sa'id Ahmad ibn Muhammad ibn Nu'aym ibn Ashkab As-Sufi An-Nisaburi al-ma'ruf bil Ayyab, sunansa da aka fi sani da shi shine Al-Ayyab, babban malamin sufaye ne, shekara ta 457 ya rasu ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga a ƙarni na 5 kenan. To yana cewa man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan, duk mutumin da ya shugabantar da sunna akan kansa, qawlan wajen abin da zai faɗi da baki, wa fi'lan ko abin da zai aikata da gaɓuɓansa, na taqa bil hikmati, to in ya buɗe bakinsa ko zai magana, za ku ji ya magana ta hikima, saboda Allah zai shiryar da shi domin ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana in dai har zai zama sunna ka ɗora ita ce jagorarka wajen abin da za ka ce, sunna ita ce jagorarka wajen aikin da za ka aikata, to za ka yi magana ta hikima, ba za ka faɗi abin da ba daidai ba. Ma'ana don haka abin da yake nufi a nan kenan, duk wanda zai faɗi wata magana a wannan addini na musulunci, yana so kuma magana tasa ta zama daidai ce, ta hikima ce, kuma a ɗauke ta a yi amfani da ita, to ya ɗora sunna ita ce jagorarsa. Mun san abin da ake ce ma sunna, bai kamata mu jahilci sunna ba. Rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake ce ma sunna, hanyar da ya bari ya ɗora sahabbansa a kai ita ce sunna. Sunna ba wai sunan wata ƙungiya ba ce ko wani abin nan ko wata ɗariƙa ba ce, sunna ba ɗariƙa ba ce. Hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin a samu wata ɗariƙa a duniya ita ake nufi da sunna. abinda annabi layuwa irin wanda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam me ya fada yayi bautawa Allah me ya aikata yayi mu'amala da mutane menene yafi muhimmanci a bakin sa a aikace nasa wannan shi ake ce masa sunna dan haka ba abun aikin gidan kowa bane ballantana a ce an ce sunna ana nufin suwa ne a'a ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin sa da hanyar da ya bi da rayuwar da ya bi da kuma abinda waɗanda ya koyarwa me suka aikata ai ya gaya mana cewa dama al'umma za ta rarrabu zuwa kashi 73 wannan al'ummar ta sa ba su yi shiru ba sun tambaye shi su wane ne waɗanda za su tsira ba za su shiga cancan ba su cancanci shiga wuta ba domin ya ce guda 72 duk sun cancanci shiga wuta me yasa kullun nazo fassara wannan hadisin ban taba ji wani ya tambaya ba galibi mutanen sun zo suna cewa dukkan su ƴan wuta ne malamai suna cewa abinda zaka ce shine dukkan su sun cancanci shiga wuta dan za a iya samun wanda ya tuba mun gane yawwa wanda ya tuba to shi ba shi amma in an mutu akan wannan to ana aunawa ne in abun ya kai ga shirka to wuta za a tafi in abu bai kai ga shirka ba Allah zai iya gafarta shi na fatan fahimci abu yawwa to don haka waɗannan 72 duk sun cancanci a ce wuta za su shiga sai idan Allah subhanahu wataala ya so ya gafarta ma wanda bai mutu a shirka ba to ɗaya kuma ita ce wanda za ta shiga aljanna ƙungiya ɗaya jama'a ɗaya wata hanya guda sai suka tambaye shi su waye masu shiga aljannan nan waɗanda za su tsira a wata riwaya ya ce aljama'a jama'ar musulmi waɗanda ba su raba kansu ba ba su fita daga kan abin da aka koya musu ba a wata riwaya ya ce ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi abinda nake akai a yau ni da sahabbaina kaga wannan nasi ne ƙuru-ƙuru cewa in kana son gaskiya to ka je ka binciki wai annabi sallallahu alaihi wasallama wai a rayuwarsa shi me yayi addininsa ne tukuna shi dai muke ta hankoran kowa a nan duniya nan wannan rayuwar da muke yanzu kowa so yake a ce shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba babu wanda ake cuta irin a ce wannan makiyin annabi haka ne to tunda kuwa kowa so yake a sa shi cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ashe bai fi dacewa da hankali bai fi dacewa da shari'a ba a kullun zamu wani abu mu bincika ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi wai yayi ne ko bai ba ai yayi aiki ko ya kuma yi maganganu to me yasa ba zamu bincike wai ina na annabi ba a cikin wannan harka me yasa har zamu zo mu dauki wata hanya sai mu sa mata wani suna ma ba sunan hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a sa mata sunan wani malami a ce wannan hanyar shehi wani ce wannan hanyar shehi wani ina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ya za a yi wanda shi kuma saboda wani irin akasi na mamaki wanda ya ce hanyar manzon Allah yake so wai kuma shi za a ce shi ne ba san manzon Allah wannan wato rashin tunanin fa akwai mamaki a cikinsa shi kuma wani ya zo hanyarsa gaba ɗaya sunan wani ne a kanta ba annabin ba tsakaninsa ma da annabin shekara 1000 da wani abu kaga ashe shi ya kamata a ce duk abin da ya faɗa sai an zo an gwada shi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tayi daidai sai a dauka ba tayi daidai ba a aje masa kayansa to amma abun mamaki yadda hankalin mutane ake musu wasa da shi ga mutun ya ce ku bo ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makiyan annabi wanda annabin aka ki matsalar ita ce shi wancan da yace shi ke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro wata ibada da annabi bai ba
ina magana akan wani abun mamaki da al'umma suke tafiya a kan su yanzu wanda ya kamata duk mai hankali ko a ina yake ko yana jin wannan bayanin ko ba yi a ce da'iman abin da zai a matsayinsa na mai hankali in an zo an ba shi labari a kan wani mutum to zuwa zai yi bincike shi wannan mutumin a kan me yake mutane ne yanzu ga shi nan kowa an ce an ba shi damar yin abin da ya ga dama a tsarin rayuwa irin wadda muke kai ta Najeriya ko kowa abin da yake addini ne to shi ya zabi addini in yau mutum ya saki kira sallah ba musulunci ba wani wanda zai kira shi yazo ya ce an hana shi wannan shine halin da muke ciki in mutum ya ce wani abu daban zai yi ma ba musulunci ba zai rayu a tsarin doka da ake cewa dokar kasa ba mai ce masa me yasa za ka yi addini an bar shi haka a hannun mutane su ne za su yi abin da suka ga dama suka yarda da shi shine addinin shi abinda ba su ga dama ba kuma su bari wani a hangensa abinda yake daidai shine kawai me ya tashi ya ga iyayensa suna yi me iyayensa da kakanni suke yi duk abinda yake kai ko suke kai ya tashi ya gani to wannan shine gaskiya ba wanda zai dauke shi da kai wani kuma ya san wannan ba ita ce daidai ba an kirkiro wata hanya ya bi an sa mata sunan wani mutum hanyar waye hanyar waye hanyar waye kowa ga hanyoyi nan da yawa to wanda ya ce ni irin na annabi zan yi addini abin mamaki wai shi kuma shi ne a zamanin yanzu abin tsangwama a ce masa bawahabi a ce masa dan izala a ce masa makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi fa yace shi sallarsa irin ta annabi zai yi azuminsa irin na annabi zakkarsa irin na annabi hajjinsa irin na annabi mu'amalarsa har tafiya har sa kaya komai cin abinci zai ce da hannun dama zai ci ba zai ci da hagu ba kuma ga wani shi yana ci da hannun hagu an masa magana ce ina noma da sunnar ku shi ya dauka sunnar ta ku ce ku da kuke cewa ai wannan abin yana da bukatar wato ayi tunani a kansa ya za a fahimtar da mutane wani irin mizanin da za ka rika tunani ya aka yi juyi haka ya zama an kifa shi maimakon abu da yake in ba a sa hankali a cikin abu ba ba a yi amfani da nafsi ba sai ga mutane suna tafiya wato kowa da ya ga dama Allah madauki da ya sauke abin da nake faɗa dalili shi ne shi wanda yake cewa wani ba kan hanyar annabi yake ba shi ne sai kirkiro wata ibada wanda annabi bai san da ita ba kai da a yanzu ka ce ba za ka yi irin wannan ibadar ba iya abin da annabi ya zo da shi ya ishe ka wai kuma sai a juya maimakon a ce kai ne masoyin manzon Allah sai a ce kai ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zalunci zalunci kuma Allah zai hukunci a kanka Allah madauki ya sauke yau abubuwa a daina yin sharri a cikin su kowa ya faɗi gaskiya abin da ya sani kuma duk abin da mutum ya zo da shi ba yadda za a yi saboda ko an daɗe ana yi ko shekara ɗari aka yi ko shekara dubu aka yi bai kai shekara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana zancen tsufa da annabi da waɗannan shehunan da aka kama hanyoyinsu sunaye ake bi waye fi tsufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tsufa ashe hanyar sa ya kamata a ce a koma zuwa gare shi ita ce daidai mun gane wannan yau ba yadda za a ce wata hanya daban a ce ko ita aka tashi ana yi iyaye da kakanni iyaye da kakanni yaushe aka san musulunci ma mu yaushe ya zo mana misali nan Najeriya da kafin zuwan musulunci me ake yi bautar kumburbura da shirme da abubuwa fa ake gaba ɗaya da musulunci la ilaha illallah man babu shi aka same shi ya zo kuma da tsarkin sa sannan ya gurɓace wasu suka zo kokarin gyara shi sai Usman dan fodiyo su duk gyara abin da Hausawa suka gurɓata a musulunci ya zo yi shi yasa ya yaki sarakunan Hausawa kuma yaji abin sai dan fodiyo yaki yayi jihadin da aka ce yayi ba da kafirai gaba ɗaya ba yayi da sarakunan Hausawa ne bayan sun musulunta suka gurɓata addini suka koma ana bauta musu ya zo ya yaƙe su aka mai da abun akan turbar musulunci gwargwadon hali shi ma gwargwadon irin fahimtar sa ta wannan zamani yawa ba komai ne ɗari bisa ɗari na komai da komai ya zama shi ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ba akwai wasu abubuwan da ba haka ba dan haka ashe kenan mizanin da ya kamata mutane su yi aiki da shi shine wai menene annabi ya akan kaza in an yi sabani wannan ya ce hagu zai bi wannan ya ce dama zai bi to me ya kamata a yi sai a binciko wai ina annabi ya bi daman ya bi ko hagu in aka bincika ga shi a rubuce a qur'anin da ya zo mana da shi qur'anin da ba ƙarya a ciki qur'anin da ba kuskure a ciki qur'anin da komai daidai ne sai a bincika a gani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na wannan qur'ani inda Allah ya ce kaza za a yi to me shi ya kamata a bi ko ko abinda wani daga baya ya fahimta sai abu abinda Allah madauki ya faɗa شيخ الله بن فيك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول حتى يفقوا فإن تنازعتم في شيء أنا أجل لا رفقه بأجين وأنا ما قلنا مئة في أتكين تضل ألف ليس متم بذيء شوانا ما قلنا يربو تاتا ألتاف بذيء بتبع أهنين سيتاجي يجيبوا مالني إذا أكرم صلى الله عليه وسلم فسرامه والنحية Allah ne yake fa in tanaza'tu in kun saba wannan yake kaza wannan yake hagu za a bi wannan yake dama za a bi wannan yake sama za a yi wannan yake kasa za a yi wannan yake a nitsi wannan yake a shiga ruwa a mutu an saba ko fa in tanaza'tu fi shay'in a cikin wani abu ma'ana dangane da wani abu farudduhu to kuma
ila Allah zuwa ga Allah nan ana nufin zatin Allah ina yake muje gaban sa ba haka ake nufi ana nufin ku koma zuwa ga maganar da Allah ya faɗi Allah yayi magana ko bai magana ba tana ina tana nan a Qur'ani to a bude Qur'anin nan a gani me Allah ya ce a ciki me yace a dauka a matsayin ibada cewa yi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo yazo muku da shi to ku rike shi abinda kuma yace kuka yi to ku hanu wannan maganar waye maganar Allah ce to a can din sai yace in kun saba ku koma zuwa ga Allah sai yace war rasuli da kuma manzan shi ma in an tashi kenan an saba gunwa za a je a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana zaune a masallaci a majalisarsa sai a je gunsa ya rasulullah mun saba akan kaza ni na ce abu kaza shine wannan kuma yace abu kaza shine dide sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to abu kaza shine daidai daga ran da annabi sai abu kaza shine daidai akwai wanda kuma zai zo ya sake sabawa yawa to yanzu da babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa innaka mayyitun wa innahum mayyitun ita ma qur'anin take ya mutu sallallahu alaihi wasallam ba dama a ganshi yanzu a ce ya rasulullahi ga mu raba mana rigima yana kwance a cikin kabarinsa aka tattauna akan ina ma za a binne shi wannan yace kaza wannan yace kaza bai bude baki yace ku sa ni abu kaza ba saboda maganar sa ya gama ta tintini ya fade ta kafin ya mutu wanda ya haddace shi ya haddace sai suka ce a mun ji ya taba cewa shi annabi in ya mutu a inda ya mutu ake binne shi shikenan ana kawo wannan zancen kowa sai hakura da nasa ra'ayi to wannan haka ake shari'a don haka ba wai annabi ne zai fito yanzu ya bude baki yace mana kaza ba ko aje kabarin sa ya rasulullahi ai mun yi kaza don haka ai mana kaza kisa mutumin da zai zo yanzu yana bude baki yana cewa ya annabi kai mun kaza bai fahimci inda addinin musulunci ya tafi ba kwata kwata san zuciyarsa yake ra'ayinsa yake bi ko kuma jahili ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ransa na duniya rayuwa irin ta duniya ta kare masa ya mutu sallallahu alaihi wasallam yawa wani zai ce ya za a ce ya mutu Allah ne ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun lafazin mutuwa shi nake so ku fahimci cewa ba kuskure bane kace mutuwa wani zai ce a sai dai a ce ya kaura sai a ce ya faku ya rasu duk daidai ne ana faɗa a ce ya rasu a ce yayi wafati wafati ai Hausa ce ai Larabci ne asali yawa lafazin mutuwan shi ma Larabci ne don haka ya halatta ka ce mutuwa ya halatta ka ce wafati ya halatta ka ce rasuwa amma ba za ka haramta mutuwar ka ce sai iya waɗannan za a faɗa ba shine abin da nake nufi mun fahimci abin ba wanda ya fi Allah girmama manzansa shi ya faɗi lafazin mayyitun kaga baka zo ka ce Allah baka faɗi daidai ba lafazinka bai kyau ba ladabi ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aiwa Allah haka mun fahimci abin haka da Allah shari'an nan kar a mai da ita san rai da zuciyar wani abin da ya ga dama shi za a yi a'a meye shari'ar ta ce ayi don haka a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'ana a koma zuwa ga hadisansa yayi magana a rayuwarsa ta shekara 23 bayan annabta ya ce kaza ya aikata kaza a gaban wani kuma an dauko duk abin da ya faɗa din nan an rubuta a rubuce hadisai dubbai suna nan a littafai har yau mutane akwai wanda bai gama karanta ya taba jin hadisan nan ba fa ya faɗi la ilaha illallah yau shekara 70 wani da 8 wani shekara 80 amma bai taba zuwa gun wani malami yace malam da Allah koya min yadda annabi ya sallama muna yin wannan ko ba mai tsakani da Allah amma idan aka yi wani abu shi a fahimta sa wai bai taso ya ga ana wannan ba sai ya ta fada yau an canza addini to kai yaushe ka san addinin da zaka san an canza ko ba a canza ba ai na ga wanda ya karatu shine zai ce wannan shi muka sani a rubuce wannan kuma ba mu san shi a rubuce ba mun fahimci zancen nan zaka da Allah jama'a a daina bin san zuciya a daina bin abubuwa kawai yadda aka ga dama a komo kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turbarsa tana nan a bayyane kuru-kuru ba rikici duk wanda ya neme ta zai same ta yau amma a zo ana bin wannan ai malaman sun yi kaza wanda ai da ai su ma sun fiko sanin kaza din tunda ba su faɗa ba to ba haka ba a'a maganar annabi ita ce gaba da maganar kowa kuma tana nan ita a rubuce maganar Allah sama da take maganar kowa kuma ga ta a cikin alkur'ani don haka babu abin da za a yi wa jama'a nasiha a kansa irin wallahi kowa ya bar ra'ayinsa ya komo ra'ayin Allah ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addini me kake so ma ka mutu a kansa ne wannan duniyar dan me kake so a ce wai sai ka tsaya ka kare wani abu da ka saba yau da kullun zaka gofa ka mutu in ka mutu kuma waɗannan da suke zuga ka a unguwa cewa karka yadda da su wane karka yadda da su wane ba za su raka ka kabari ba ko a zarge ka wai kai ba za ka je kai sallah tare da waɗanda suke bin hanyar manzon Allah wai za a ce maka dan izala gashi a kasan ba wata hanyar waccan hanyar dishirme ake ba hanyar annabi ake bi ba ra'ayoyin wasu mutane ne suka kirkiro shi daga baya suka bi suke ta surutu akai kuma ba su da tabbas kullun a cikin kokondo yake suke na ta gaya mana cewa kamar da malami suke cewa wallahi babu mutumin da zai zama ba akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka bincika zuciyarsa faltake da kokonto ka bincika da zaka samu ku hira da shi wallahi akan kokonto yake duk wanda ba akan hanyar annabi yake ba to wallahi a kokonto yake sai kaga akwai wani abu da ke masa kaikai can kasan zuciyarsa akwai wani abu da yake ta munaza'a tsakaninsa da zuciyarsa a kansa cewa anya kwa wancan abin da ake gaya mana shine gaskiya ba haka bane shi yasa domin dan adam yana da hankali shi yasa babban abin da ake so kai masa bayani cikin natsuwa bayani ba cin mutunci bayani ba zagi amma ba wai dan in bai karba maka ba kuma kai kana kokonton to abun wai haka ne ma ko ba haka bane ya za aka karanta abu a qur'ani ka zo har yanzu kana kokonton sa shi kuma nasa ba inda zaka same shi a qur'anin nan ba inda zaka samu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya jama'a hatta malaman sufayen farko ga maganar su man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati inji malam abu wannan wane ne abu uthman an-nisaburi سعيد ابن ابي سعيد ثم تيغبا يتي دم متومن da ya dora sunna ita ce mai jagorancin rayuwarsa to a wajen maganar sa da wajen aiki to hakika zai magana ta hikima wa man amara al hawa ala nafsihi dum mutumin kuma da ya dora san zuciya ita ce za ta jagorance shi qaulan wajen abinda zai faɗi na furucin baki wa fi'lan da kuma abinda zai aikata da gabubban jikinsa na faqa bil bid'ati to in yi bude baki ko zai yi magana zaka ji bid'a zai faɗa saboda me ba yadda za a yi a haɗu a faɗi hikima idan ba akan sunna ake ba a faɗi sunna in ba akan sunna ake ba in dai akan son zuciya ake to ba abinda za a yi ta faɗa shine bid'a kaji ana ta faɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce malami ne shi mai koyar da addinin musulunci amma ba abin da ransa ke bashi a kansa irin a yi kirin sallah da larabci mai kyau zai ce ka ji su yanzu ku duba ku ga yadda dan Allah da zo abin da so in faɗa ke kiran sallah yadda ya zama mana wata musifa a al'ummar mu ta Bahaushe yanzu ku duba yanzu a garin nan kowa irin kiran sallah da yake daban kowanne masallaci da wahala ka samu masallaci ɗaya kiran sallah iri ɗaya yake larabci mai kyau ba za a yi ba wani ma so yake yayi wanda ba daidai ba wai dan waɗanda suke yin daidai su ji haushi an yi ba nasu ba duk wanda zai bauta wa Allah ya jama'a yanzu a ce bautarka da Allah da zaka yi wa Allah wai dan wani ya ji haushi kana tsammanin zaka samu lada dan kai addinin da wani zai ji haushin sa yanzu mu zancen da muke yanzu muna cewa abi sunna wallahi a cikin mabiya sunna duk wanda zai ce zai bi sunna amma wai zai zo yi sunnar ne dan wai wani ya ji haushi dan shi ba ahlus sunna bane to aikin sa ya bace duk ba lada a ciki idan ba dan Allah kai ba wallahi Allah ba zai karba ba don haka ba wai addinin na wani mutum bane ko wata kungiya da man a'a maganar ta addinin Allah ne addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ba a ce mu yi da Hausa ba da Hausa ake yi dama a ce ya jama'a ku fito zuwa sallah sallah akwai falala ku taho zuwa ga cin nasara duk da ba rikici furucin mutane kowa iya faɗin wannan da Hausa amma ka je ka karanta duk littafin musulunci komo zuwa iziya iziya yayi magana yana akal daga ƙasa da in ka dauko ahlari ka dauko ismawi sai iziya ai ko to iziya a ahlari da ismawi ba ai wannan zancen ba amma a iziya yayi magana daki daki ne da za a kira sallah wannan an taba kiran ladanai misali wannan kuma yana cikin wajibin shugabanni ma a ce sarakuna da hakimai su tara shugabannin masallatai da ladanan kowanne masallaci a samu waɗanda suka iya nutsukin larabci su koya mutane da za a kira sallah baragadar da ake taɓace a zauna a yi wa mutane tunda da larabci aka ce ina waɗanda suka iya wannan furucin a ɗauko malaman da suka koya mutane iziya kowa dai ya ji abin da malamin iziya yake a ce Allahu akbar kar a ce bar wannan a iziya yake ba a ra'ayina ba ko yawwa in an ce bar yace me aka ce an faɗi kamar babban ganga kenan shine bar to amma yanzu ba bar din ba komai ma yanzu kowa na faɗa wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan daga ka ce akar makallahu dan Allah a gyara lafazin nan to za ka yi mana iya yi tun kafin a haife ka muke kiran sallah zancen ba na haihuwa bane akar makallahu magana ce ta a duba iziya a ga me aka faɗa a ciki kai abin da ke ciki iziya iya dai wannan dai da muka karanta ko ita zamu yi magana akai to an yi magana akan wannan amma a zo a ce wai addini kawai sai abin da aka taso shekara nawa ana yi shine daidai a bar abin da ke cikin littafi wannan shine ba daidai ba kuma duk kiran mu da muke dama shine jama'a su bar ra'ayoyin nan su bar abin da aka ce shekara kaza kaza din nan su zo su duba abin da ke rubuce Qur'ani baya ƙarya hadisai ba sa ƙarya littafan fiqhu mu za su taya mu fahimtar hadisai don haka mu karanta su dan me za a yi watsi da wannan sai kowa ya abin da ke dama yanzu muna ƙanana muna da wayemu akwai abubuwan da ba a yi a kiran sallah mun san lokacin da aka fara su a masallatai da yawa amma yanzu sun zama kamar sunnar ita ce idan baka yi wannan ba to shine za a yi zage ka da wasu surutai da mutum zai ta faɗa maimakon ya kira sallar sai ya ta surutai a fito ai kaza ba wanda ya sa shi wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai su shine a faɗi ai kiran sallah in kai kiran sallar nan da asuba sau biyu ko ake kafin lokaci ya shigo ai daya bayan lokaci ya shiga a yi daya shi kenan amma yanzu wani sai ya yi sau biyar ko wani ya sau bakwai ko abin da ya ga dama yanzu in ka je ka tambaye shi don Allah a wannan masallaci me yasa ake yin a kiran sallah guda biyar ko guda bakwai ba zai sai maka ga wani littafi da ya karanta ba a'a zai sai dai to ni dai tun ladan malam wane tun kafin ya mutu dai mu dama haka muka tashi yana kaga kenan ladan malam wane shi ya fara wannan abu akwai abubuwa da jama'a duk an san su amma maimakon a gyara wannan abun wai kowa tsoro yake magana akai a'a za a zage shi za a ce masa dan izala za a ce kaza amma inda harkar kasuwanci ce da yanzu mutum ya zaro abin da zai duk fadan da zai yi bi mutum a zage shi a ce masa mutunci a cikin gari a bata sunan mutane akan harkar duniya akan harkar kuɗi amma sallah kiran sallah sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba a damu da ita ba an bar abun kowa ya yi abin da ya dama ayi hakuri ba faɗa muke ba wallahi tunatarwa ce domin a gyara abin da ake ciki yau kuma ko jama'a sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba faɗa dole a faɗa yau maganar ba ta wai wani ka faɗa don wani ya ji daɗi ba ne abin da aka hana mu shine cin mutunci da zagi wannan ba cikin koyarwa mai kyau yau amma faɗin abin da yake gaskiya dole a faɗe shi kuma a yi haƙuri da shi a saurare shi kuma a yi aiki da shi ran da aka zo ran tashin alƙiyama za a tambaya an muku faɗakarwa a kan kaza ko ba a yi ba wannan dama shi ne abin da Allah maɗauki zai tambayi mutane to Allah maɗauki ya taimake mu mu je sai ce wa man amara alhawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ati duk wannan maganar malamin sufi ne fa yake faɗin wannan yake cewa duk mutumin da ya dora son zuciya ita ce shugabansa wajen abin da zai ce wajen abin da zai aikata to in ko zai magana zaka ji bid'a zai fada yace li anna Allah ta'ala yaqulu fi kalamihi al-qadim domin ko Allah madaukaki yana cewa a cikin maganarsa al-qadim da daddiyan nan nan malam Salih Ali shi ke masa wani taqibi a cewa al-qadim yace wannan shi al-qur'ani ba a siffanta shi da qadim akwai bambanci tsakanin kalamullah da kuma al-qur'ani tunda nan shi al-qur'ani yake nufi to qur'ani ba daidai bane a siffanta shi da qadimi ba sunansa bane qadimi da ake cewa ko aje abinci ko qadimi a gani yau wannan kuskure ne maganar Allah ita ce ana iya cewa qadimatun nau'i hadithatul ahadi nau'in ta jinsin asali da daddiya ce tare da Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shine al-awwalu shine al-akhiru don haka babu abin da ya riga shi shine al-awwalu ma'ana fa laysa qablaka shay'un kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace wa anta al-akhiru fa laysa ba'daka shay'un duk wannan shi mafassarar annabi ce sallallahu alaihi wasallam cewa kuma Allah shine karshe bayan Allah ba wani ma'ana ba za a ce ga wani ya wanzu bayan Allah ba Allah ba shi da bayan ma da za a ce a gashi wani an ga bayan Allah babu wannan ne ce Allah shine farko shine karshe dan haka yadda muka zo bayan ya halice mu shi kadai ne da ba komai ya halice mu ya samar da mu to haka za mu rayuwar mu mu bidimbidumar mu a duniya mu kare mu yame da mu lahira mu kare shi dai yana nan ba zancen a samu karshe ga Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan to maganarsa ana iya siffanta ta da qadimatun nau'i wa hadithatul ahad amma qur'ani ba daidai bane a rika ce masa qadimi mun gane wannan Allah madauki ya siffanta shi da cewa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abu cewa babu abin da ke zuwa musu min dhikrin daga wani ambato min rabbihim daga ubangijinsu muhdathin farallan wanda bai dade zuwa daga ubangiji ba illastama'uhu wa hum yal'abun sai face sun ji shi suna wasa me yake nufi anan ashe alqur'ani asali maganar Allah ce amma kuma ai bai yi ta ba sai lokacin da ya saukar da wannan qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane asalin maganar Allah yana magana tuntun to wannan ka ce ka siffanta ta da qidam amma alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi masa magana da shi wannan lafazin na qadimi bana so mu shiga can abin ne da zulfi a babi ne mai zulfi a babun aqida akan sabanin da ahli sunna suke da shi da asha'ira masu bin mazhabar ash'ariyya suna cewa Allah maganar sa daya ce gaba daya sau daya magana kawai a yanzu baya magana har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba magana yi ba zamanin annabi Musa ma bai magana ba maganar sa guda daya ce kalamun ne nafsi magana ce wai tana zuciyarsa amma idan da larabci ne to sunanta alqur'ani idan da ibrananci ne to sunanta at-taura idan da siryaniya ne ko aramiya to sunanta injila wai haka suke cewa ma'ana wannan ba lalle kowa ya fahimci wannan zancen ba yana cikin zaurancen da suke a cikin kutubul kalami in suka zo maganganu akan siffar kalam dangane da Allah subhanahu wataala suna cewa Allah maganarsa guda ɗaya ce ya gama ta tintini don haka lokacin da yake ya kira annabi Musa wajen munajati da yace innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri su a gurin mu'tazilawa da suka jeho waɗannan asha'ira din wannan zancen cewa suka yi ai Allah ya halicci maganan ne a jikin bishiya annabi Musa daga gun bishiya ya ji domin kar a ce Allah ya yi wata magana sabuwa sai ya zama wai fararren abu ya hauga Allah madaukaki Allah ko qadimi ne ba fararren abu tare da shi kun gane abu wai garinsa tsarkake Allah ne sai aka kore masa zance baya magana haka yake ya dade dai tunda ya faɗi maganganun maganganun su Qur'anin da mai diyayi su tunti amma sai lokacin da a zuwan zamanin annabi Musa mala'ika Jibril yazo masa da at-taura to at-tauran nan kenan kaga ba za a ce mata maganar Allah ba in dai haka ne kuna fahimtar zancen nan ko ba ku fahimta haka nan al-Qur'ani ma kenan ba za a ce masa zancen Allah ba tunda da babu shi ka ba a yi shi ba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane yau to zancen ba haka bane zancen Allah a Qur'ani ko in ce zancen Allah gaba ɗaya na asali akwai da daddade tare da shi kuma sannan ya takallamu mata sha'a wa kaifa sha'a wannan ita ce siffa ta daidai ku karanta littafin risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani je gun malamin duk da ya karanta wannan littafin ko yake karantar da shi ya karanto wannan wurin malamin risala ya faɗi wannan cewa anna Allah tabaraka wa ta'ala ya takallamu yana magana mata sha'a wa kaifa sha'a lokacin da yaso da yadda yaso don haka ashe kenan ba za a ce lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba magana yayi ba magana sa da daddaya ce tintini ko ta zamanin annabi Musa a jikin bishiya aka ji to ta Qur'ani kuma maganar waye magana Jibril maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro ta kamar da turawa yanzu suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkiro alqur'ani kaga ba haka bane yawa an Allah madauki ya gaya mana wa ma huwa bi qawli sha'ir ko ba maganar wani mawaki bace ya ce mana magana ce ta rabbul alamin ubangijin halitta baki daya kaga ba zai yi a dangana ta ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mala'ika jibrilu ba don haka wannan dai ku kyaleta shi yasa ba sai mun karanta wannan abun ba kar ya nesanta mu daga abinda wancan malami bai gama maganar sa ba mu fahimce ta sosai ba yawa tunda ita ce gundarin darasinmu sauran abun malam ya yi mana tambihi a ciki a kwa karanta ku gane bana so mu fita daga khatin kuma zancen nasa na gaina da yawa yau sai yake cewa wa man amara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ati mun kuma kan magana Abu Uthman An-Naisaburi sai ce li anna Allah yaqulu fi kalamihi al-qadim domin ko Allah yana fadi a cikin maganar sa da daddiya mun magana dai me yake nufi ko yau ba a kiran Qur'ani qadimi dan haka nan tasirin tuwaye da aqida su ta asha'ira da yake kai shi yasa malamin ya tambihi akai to Allah madaukaki ya gaya mana a cikin alqur'ani cewa wa in tuti'uhu tahtadu kuma in kuka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kun shiryu ko za ku shiryu farkon asalin ayar cewa wa ati'u Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin a suratul nur haka ne ko yawa cewa ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku kuka juye baya to shi fa za a tambaye shi ne abinda aka dora masa kuma abinda aka dora muku za a tambaye ku amma in fa kun bi shi to za ku shiriya dan Allah akwai magana ta kai wannan urukuru in kun bi shi za ku shiriya ba inda zaka samu shiriya wallahi in ba a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ka aje maganar kowa ka aje hanyar kowa in nace kowa to kowa ya shiga ciki banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya shi ko shekara nawa aka haife shi ko yaushe ya rayu ko me ya yi magana duk irin rayuwar da yayi muddin ba shine manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to in maganar sa ta saba wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wajibinka ka aje maganar wannan mutumin ka bita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ba za a tsira ba tsira yana kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai duk abin da ya saba wata annabi sallallahu alaihi wasallama to haqiqatan ba shiriya bane kun gare ga abin da Allah ya kira mana shiriya ko cewa yayi wa in tuqi'uhu tahtadu in kun yi da'a gare shi to za ku shiriya ba yadda za a ku kaje wani wuri daban gun wani mutumi daban ko gun wani shehi a ce nan shiriya take wai a hanyar annabi babu shiriya wannan kuskure ne kuma ƙarya ce don haka inda maganar gaskiya take inda shiriya take tana gunwa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa qala abu amri to mun gama da maganar abu Uthman An-Naisaburi ga wani malamin sufin shi ma da daddu can baya abin da yake cewa yace wa qala abu amrin ibn nujayd abu amr ibn nujayd sunansa isma'il ibn nujayd ibn ahmad ibn yusuf as-sulami kakan abu abdurrahman as-sulami wanda yace ya mutu 412 shi abu abdurrahman as-sulami yana da littafi sunansa tabaqatus sufiyya to wannan kakansa ne ta bangaren uwa mahaifin uwarsa ne mun fahimta to shine wannan abu amrin ibn nujayd mun gane abin akwai wanda za mu ji ana cewa ko akwai littafi mai suna Tabaqatus Sufiyya, ma'ana littafi ne na tarihin malaman sufaye, wanda ya rubuta shi shine Abu Abdurrahman As-Sulami, ya rasu tun 412 daidai. Akwai kuma wani littafin shi ma Tabaqatus Sufiyya, ai abin nan kai wancan Tabaqatul Awliya ne na Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, shi wannan mutaakhir ne ana cikin masu bid'a da yawa a cikin harkokin. Yawwa, shine mai littafin waliyai da ya jiro haddaje wani jaki wai waliyi ne a cikin wani littafin nasa, ya faɗa jaki fa wai wani jaki wai waliyi ne, wani mahaukaci shi ma a ce waliyi ne, yana bin bola yana daukar kazanta yana ci, amma wai waliyi ne. Duk wannan shi Abdul Wahhab Ash-Sha'rani ya kawo a cikin littafin sa. To ba shi muke magana ba, muna magana akan Abu Abdurrahman As-Sulami mai littafin Tabaqatus Sufiyya. Kakansa ta bangaren uwa shine wannan Abu Amr ibn Nujayd din mai suna Isma'il ibn Nujayd ibn Ahmad. Shi kuma me yake cewa? Yau daga cikin kafin inje kan maganar sa, ya rasu 366 shi ibn Nujayd. Har shi Abu Abdurrahman As-Sulami yana cewa su ila jaddi kakan nan nawa, wannan ba cikin littafin, ina karanto mana ne daga cikin abin da na samu nan tarihin sa. An tambayi kakana shi wake nan yau Isma'il ibn Nujayd, an tambaye shi an matasawufu, wai shi tasawufin nan da kuke cewa tasawufi sufanci sufanci, wai me ake nufi da sufanci ne? Bari ku ji me ake nufi da sufanci a gun sufayen farko. Sai faqala, sai yake cewa as-sabru tahta al-amri wan-nahy, yin haƙuri ƙarƙashin bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma hannuwa daga hannun Allah da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wannan shine tasawufi. Ma'ana kenan duk wanda ya fita daga bin umarnin Allah yake bin wani abu daban, to ba ma sufin gaske bane, ne bin san zuciya ne. Mun fahimci abin gurgudan yadda shi yake faɗi. Wa qala, a wani ƙaulin ma an tambaye shi aya yana cewa kai man arada an ya'rifa qadra ma'rifatihi billahi, yace duk mutumin da yake so ya san alqadarin da gurgudan saninsa ga Allah, sai yace falyanzur qadra haibatihi lahu waqta khidmatihi lahu. Kuji wata magana ta me ta hikima, saboda me nataka ko amara sunnata ala nafsihi, shi yasa sai zama magana sa ta zama hikima. Yana cewa duk mutumin da yake so ya san gurgudan saninsa ga Allah, to ya duba ya ga irin kwarjinin da Allah yake da shi a zuciyarsa a lokacin da ya tashi zai bauta wa Allah. Kun fahimci wannan zancen? Ni yanzu misali mu dauka sallah, inda ga ita ce tafi nuna wannan, tunda ita ce hali ta alaka tsakanin bawa da Ubangiji. In kana sallah, abinda malamin ke faɗa shi ne, in kana so ka ga shin ka san Allah ko baka san Allah ba, to ka duba irin yadda kake sallah, yadda Allah yake da girma a zuciyarka in kana sallah. To wannan duk wanda ka ga mutum yana sallah kuma ya riƙe Allah da girma, yana girmama Allah, ya san lafazin da yake faɗa, zuciyarsa akwai kwarjinin Allah subhanahu wataala, yana firgita yana tsoron Ubangiji, to wannan shine ya san Allah. Ashe kenan wanda baya irin wannan sallar da irin wannan tunani da tsoron Allah a cikin sallarsa, to bai san ma Allah ba. Yanzu haka samu mutum yana sallah yana waiwaye, yana sallah yana gyare-gyare, ya so sa nan ya so shi nan ya gyara san ya kauda wannan, har sallar ɗan kasuwa kun sani da ake faɗa ko? Mutum yana sallah yana kuma karɓar kuɗi, yana sawa a aljihu, yana zaro canji ya bayar, yana ɗaukar abin yana miƙawa, an gama kasuwanci an ƙulla ciniki gaba ɗaya ana sallah. Wannan fa duk sallar Bahaushe ce, wai Bahaushe ne kuma zai ce wani ba akan hanya daidai yake ba, kuma ga irin sallarsa wannan na gani da idona, ba labari bane balle ta zai zama ƙarya. Yawwa, wani ya zo sayan batir gun wani mutum, yana sai da batir mai tireda kayan tireda, yana sallah ya duba batir yake so, sai ya ɗauki batir ɗin ya ɗauki ya fito da kuɗi ya bayar, to kuma akwai buƙatar canji. Mutumin nan ya ɗauki kuɗin nan ya duba ya gani, ya sa aljihu hannu kai a aljihunsa, ya fito da canji ya lissafa. Hmm? ya lissafa canjin nan ya mika masa canjin nan ya karbi canjin nan ya dauki batirin ya tafi wannan ina gani kuma sallah yake kuma ya ci gaba ya ruku'u ya dago daga ruku'un ya ci gaba ya sallah wannan sallah wannan rashin girmama sallah ya jama'a to wannan kaga yaushe ya san girman Allah subhanahu wataala a zuciyarsa ai kaga ba zai sani ba to shine abin da malami yake cewa in dai kana so ka san girman Allah ka duba irin kurjinin da Allah ke da shi a zuciyarka lokacin da kake bauta masa kaga idan mutum yace Allahu akbar ya daga hannunsa yace Allahu akbar lokacin da zai kabbara harama din nan ina ma a ce kowa a cikin mu yana hararo ma'anar Allahu akbar ka tuno cewa Allahu akbar min kulli shay'in zatan wa sifatan Allah shine yafi komai girma da zatinsa da siffofinsa babu wani mai kwarjini da ya kai kwarjinin Allah subhanahu wataala yadda za a ce ka tsorata yanzu a duniya kaga mutum ya je gaban alkali gaban sarki yana rawar jiki ana cewa kawo shaida duk ya furgice amma yazo gaban Allah zai sallah ya san Allah na nan tare da shi ya san me yake yi amma kaga yana wasa da sallah to wannan bai san Allah ba shine abin da malam Abu Amrin Ibn Nujaydin yake fadi to mu je ga abin da ya fadi amma a wannan littafin wa qala abu amr ibn nujayd kullu wajdin la yashhadu lahu alkitab wa sunnah fa huwa batil duk abin da mutum zai samu a zuciyarsa shine ake ce ma wajdu irin abin nan da sufaye za ka ga suna yi wai mutum ya ji wani abu sai ya suma wai shauki ya kwashe shi ko yawa ya je ko an ambaci sunan shehi sai ya fadi ko ya rike kansa wai kan akwai wani abu da zai same shi idan bai rike kansa ba akwai wani daga cikin shehu ne wai ba ambata sunansa sai ya rike kai ko in ba haka ba kan zai fado amma ai ta faɗi sunan Allah ba abin da ya faru ya jama'a muna girmama Allah kenan yawa to irin waɗannan abubuwa su ake ce ma wajdi to yace duk wani wajdi duk abin da mutum zai samu a zuciyarsa wanda qur'ani da hadisi ba su shaida ga wannan abun ba sai ce fa huwa batilu to wannan ƙarya ne kuma shirme ne kuma ba akan hanya yake ba kaga ashe kenan yana wa'azi ne ga sufayen yanzu su zo su bincika komai za su aikata ko sufayen zamaninsa yawa da har zuwa yanzu kowa zai wani abu ya duba ya ga in yayi daidai da qur'ani in bai yi daidai ba ai watsi da shi to sai ce wa kasirun minan nasi yaghlatu fi hadha almawdi'i isi da yawa daga cikin mutane suna kuskure a wannan wurin fa yadhunnu fi shakhsin sai ya rika zato dangane da wani mutumi annahu waliyyun lillahi cewa waliyin Allah ne kawai daga an ga mutum yana wani abu kila ma tsafi yake yi yana wani abun mamaki gaban mutane sai ce ai wani falamarin sa abun mamaki ne sai a ce masa wali yanzu mutane da yawa da aka sani a wannan shekarun ku binciko ku ji tarihin su wasu ma ba su dade da rasuwa ba a ce suna zaune a gidansu za a kira sallah sai ce ku je ku yi sallah shi yana nan a zaune fa bai sallah ba kuma wannan wai shine mai tarbiyar mutane mai jagorancin mutane shine zai ce wa mutane abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai ba amma baya sallah cikin jama'a ya za a yi wannan addinin a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk girman mutum ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya wuce gaba ya yi mutane sallah ya tashi ya musu wa'azi ya yi gargadi su ji yunwa tare su ci abinci tare shi kuma wannan yana zaune ai ta cin kayan daɗi amma ba sallah Allah ya yi mutum ni'ima amma ba zai bauta masa ba wannan kuma ba a tsoron a ce waɗannan su ne shugabannin addini Allah dai sauƙe mana ya jama'a wallahi mu yi wa kanmu wa'azi in har ka zauna kana jiran sai wani ya yaba maka ya ce wai daidai kake sannan za ka ji daɗi to kana fa cikin bala'i wallahi ka nemi yabon Allah ka nemi yabon manzon Allah ka nemi yabon Allah kawai kai shi kadai ba yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabon manzon Allah sallallahu alaihi ranar tashin alkiyama ya ganka ya yaba maka ya karbe ka cikin al'ummarsa amma a yanzu ka nemi yabon Allah subhanahu wataala ka yi ikhlasi duk abin da zaka kai domin Allah addininka ya zama shine wanda za a iya bincikowa a same shi a rubuce duk abin da ba za a same shi a rubuce ba kai hakuri ka kyale shi ran da ka mutu ba za su yi ma amfanin komai ba Allah ya kyauta to shine sai yake cewa a mutane da yawa suna kuskure a wannan wurin sai su zaci wani mutum waliyi ne wa yadhunnu anna waliya Allah kuma ya zaci cewa wai waliyin Allah yuqbalu minhu kullu ma yaquluhu wai duk abin da ya faɗa kawai shikenan sai a karba ba za a bincika ba in shehi ya faɗa abu ko wani mutum ya faɗi wani abu in ka ce a je a bincika ya dace da Qur'ani sai a ce kai kai mahaukaci ne shehin ya faɗi abu ka ce kai za ka bincika ga shugaban shehunai Umar ɗan Khattab ya faɗi abu an bincika ya yi daidai an karɓa bai daidai ba an masa watsi da shi kuma duk a wannan al'ummar bayan Abubakar ba wanda ya kai shi radiyallahu ta'ala an mun karanta wannan a baya ko to shine sai yake cewa wa yusallamu ilayhi kullu ma yaquluhu kuma a sallama masa a sakan masa wuya duk abin da ya faɗa kawai a saki a ce eh daidai ne wa yusallamu ilayhi kullu ma yaf'alu kuma duk abin da yake aikatawa ma a ce daidai ne wannan ba haka bane yace wa in khalafa alkitaba wa sunna wai ko abin ya saba wa qur'ani da hadisi fayuwafiqu dhalika ash-shakhsu lahu haka ne ko a na tsallaki ne yace wa in khalafa alkitaba wa sunna ko da abin wai ya dace ya saba wa qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fayuwafiqu dhalika ash-shakhsu lahu wa yukhalifu ma ba'atha Allahu bihi rasulahu sai ya zama cewa wannan mutumin zalika shakhs wannan da kai zaci ko wannan wanda ya zaci cewa wani waliyi ne sai ya dace da wancan mutumin shi waliyin da ake zato waliyi ne sai ka dace da shi amma ya saba abinda ka saba wa abinda Allah madaukaki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wannan daidai ne kun fahimci wannan zancen abin da ke faɗa yanzu misali kana zaune da wani mutum kawai wata ran yayi wani abun mamaki ko kuma haka kawai ma dan mutane sun gina shi an ce wannan shehi ne yanzu fa mutanen haka kawai mutum kowa sai gina kansa daga ya fito kawai yana abubuwa manya suna zuwa gunsa ana musu dan wasu abubuwa sirrace sirrace da menene da me shikenan fa yanzu sai a gina mutum ka bincika tarihin karatunsa ba a san shi da karatu ba amma inda yana dan kubulumboto kulumboton nan yana yan siyasa suna zuwa gunsa ana musu sauka kaza ana biyan kuɗi ana me ana fantamawa shikenan sai kaga an wayi gari an mai da wannan mutumin wai shehi don Allah haka muke ko ba haka muke daga an gama wannan kuma duk abin da ya faɗa sai a ce a sallama masa ai daidai komai ya faɗa gaskiya ne koda wannan abin ya saba wa Qur'anin Allah ya saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake faɗin cewa wannan abin ba daidai bane alladhi farada Allahu ala jami'il khalqi tasdiqahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya farlanta wa mutane su gaskata shi tilas ne mutum ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙaryata annabi ba musulmi bane wajibi ka gaskata shi ka ce eh maganar sa gaskiya ce kuma ta fitawa ta fita malami na ta fita shehi na dole ta annabi zan dauka wanda yayin wannan shine ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda zai dauko maganar wani da yake girmamawa sai ya aje maganar annabi a kawo masa ta annabi sai kai rabu da mu ba ma san wannan sai ya kama ta wani wanda ba ta annabi ba to wannan ba masoyin manzon Allah bane makiyin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu sai yake cewa farada Allahu ala jami'il khalqi tasdiqahu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka dora mana wajibi mu gaskata labarin sa kuma mai da'a ga abin da ya bada umarni وجعله الفارق بين اوليائه واعدائه كما شيني يا الله مدوكي يا سانيا شي شيني مي بامبانشي مانا تسكانين وليان الله ده وليان ده بانا الله با واي مي مانا wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yawa وبين اهل الجنه واهل النار شيني مي بامبانشي مانا غا يان وتا غا يان الجنه كو اكو وني متين ده يسان يان وتا ده يان الجنه بابو النبي ني يساني النبي ني زكاي زي غيا مانا غا هانير الجنه غا هانير وتا wanda yabi hanya kaza dan aljanna ne wanda yabi hanya kaza dan wuta ne duk kuma ya ga mana wadannan abubuwan cincin sannan wa bainas su'ada'i wal ashqiya da masu cin nasara da masu faduwa masu tabewa ma'ana dai yan wutan da yan aljanna famanittaba'ahu kana min awliya'i llahi almuttaqin duk wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana shine sune waliyai yana cikin waliyan Allah masu tsoron Allah wa jundihil muflihin yana cikin rundunar Allah masu cin nasara wa ibadihi salihin yana cikin bayin Allah salihai na gargari wa man lam yattabi'hu duk wanda ya bibi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kana min a'da'illahi ko ya fada ko bai fada ba sunan sa makiyin Allah inda yake bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to makiyin Allah ne yana cikin makiya Allah al-khasirin al-mujrimina ta babu masu hasara mujrimai a sannan sai ki ciko fatajurruhu mukhalafatu ar-rasuli saban da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatu dhalika ash-shakhs da kuma dacewa da yayi ga wancan mutumin da shi ya nada shi walittaka farko shine awwalan farko tajruhu za ta ja shi ila al-bid'ah zuwa ga bid'ah wad dalali da kuma bacewa wa akhiran can kuma a ƙarshe lamarinsa in bai tuba bai ci gaba da wannan bid'a da kaucewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ƙarshe za ta kai shi ilal kufri wan nifaqi ta kai shi ya zama kafiri ya zama munafiki domin a ƙarshen duk mutumin da baya son hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam baya so ma a gaya masa fushi yake da ita gaba yake da ita to a ƙarshen ko rayuwa zai mutu munafiki koda yana tare da masu la ilaha illallah to a zuciyarsa makiyin hanyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ita ce ake cewa munafinci to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu darasi na gaba zamu tsaya nan darasi na gaba insha Allah sai mu tashi kan mu ga inta aliqin da malam Salih Ali Sheikh yayi memeting abin da ya gabata ne duk ba sai mun memeta ba shi ma sai mu wuce saboda aliqin yana tsawon lokacin kuma muka tsaya kansa yake fidda mu daga darasin da ya kamata a ce kowa ya fahimce shi da fatan dai ana fahimtar abin da aka bayyana kuma ayi hakuri ko da mutun yaji kalmomi sun yi ko ba zafi bane amma nasiha ce da tausayi ga al'umma zai sa a faɗi lafazi da irin wannan lafazin babu buƙatar cin mutunci ga kowa babu buƙatar zagi ga kowa babu buƙatar a faɗi abin da zai bata wani rai amma duk abin da zai mana dadi shine abin da ya dace da abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine kamata ya zama shine mai mana dadi duk abin da ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce mu ne a gaba wajen fushi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka karkace daga gare ta suka bi wasu hanyoyi muna roƙon Allah madaukaki ya tallafa musu ya taimake su ya dawo da su kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada kan mu baki daya a biyayya ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.